المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمي وجزوران الله سبحانه وتعالى وغودي ما الله تعالى أبسا بي ودي مكو نيا أيوب مكو يا أيوب مكو منزومي قرمة منزومي درجة منزومي من يعالي وان دي كي كلم كزوها كأيكا الخير يكي أنا كرك أيكا تشري manzone mai girma da Allah subhanahu wataala ya aiko muku yana karanta muku ayoyin Allah da Allah ya saukar da su gare shi yana tsarkake ku daga dukkan mugayen halaye waɗanda suka shafi shirka da Allah kafirci munafici da sauran ayyuka na saban Allah da ayyuka na asha yana koya muku littafin Allah yana koya muku bayanin littafin Allah yana koyar da ku abinda ba ku kasance da can kuna sani ba manzone mai girma salawatu rabbi wa taslimatuhu alai da Allah ta'ala da shi ya fitar da ku daga dufai zuwa haske dubban kafirci zuwa hasken imani Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hidda ku daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi daga duhun shirka da kafirci zuwa hasken tauhidi da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fitar da ku daga duhu na zalunci na ainihin cutatawa da munanawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske mutane suna zalunci shugabanni na zalunta talakawa masu karbi suna zalunta masu rauni mawadata suna zalunta talakawa da basu da ana kama kariya ana kariya mutane inda ba gaba ana musu mulki na danniya ana cutarsu ana zalunta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yiddo su daga wannan duhu ya kawo su zuwa ga hasken adalci haske na kyautatawa a tara matasa ayi musu gargadi ayi musu nasiha a ja kunnan su a koyar da su addinin musulunci kuma a gwada masa abin da ya kamata su yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanki haka ma manyan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallake su mallaka ta adalci ta soyayya ta kamda to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fitar da mutane daga duhun zalunci da kama kariya zuwa ga adalci da kuma ainihin kyautatawa abinda ya kamata amma kuma a kara maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fitar da shi Allah ya fitar da mutane daga hayaniya irin ta tunanin mutane da can baya da kyau watsaccen tunani ne da kuma rayuwa ta al'umma wani ba ruwan shi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo wannan ya nuna musu kuma in sun za su samu lada zamantakewa makwabci da makwabci da da uba da da uwa wa da kane kane da wa haka dai dangi duk annabi sallallahu alaihi wasallam bi yazo ya dora mutane musu tabarki mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana babban alkhairi ya kawo mana alheri mai kyau ya kawo mana halaye kyawa wa dabi'u wadanda za su kai mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fitar da mu daga duhu irin nayi na hidabuwa da dardar da fargaba da rishin tsaro da rishin zaman lafiya ya kai mu ga abin da in mun yi za mu samu kwanciya hankali za mu samu ingantaccen zaman lafiya za mu samu farin ciki a cikin rayuwa yasa Allah ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wannan littafin na alqur'ani mun sabke shi ne zuwa gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka fitar da mutane daga dufai masu yawa zuwa haske guda ɗaya shine imani da musulunci da kyautatawa da tsoron Allah da izinin Allah mahaliccin su ya zuwa tafarki wanda yake na Allah subhanahu wataala mabuwayi abin yabo kuma Allah ta'ala yace afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam shin wanda Allah subhanahu wataala ya bude kirjin shi saboda yayi musulunci yana zama ɗaya da wanda ba haka yake ba wanda Allah ya kuntata mai kirjin shi kafiri ne arne ne ba ba kushe ne suna zama ɗaya Allah ya ce to wannan yana akan wani haske daga Allah subhanahu wataala fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah wanda ake karanta musu littafin Allah suna dariya ko ba su saurare ko ana karanta musu ba su kuka ko jikin su ba yin sanyi Allah ta'ala ya ce wannan azaba ta tabbata gare su waɗannan kuma sun tabbata a cikin bata bayyananne to da haka Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya iske mutane a cikin jahilci kala kala suna ta dimuwa a ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buda musu kofofi na ilimi a wurin sanin Allah subhanahu wataala. San wane ne Allah subhanahu wataala? Allah ya ce fa lamannahu la ilaha illa Allah, ka san ba abota mu kowa sai Allah subhanahu wataala. Ka san girman Allah, sanin girman Allah shine ka kade tashi da bauta, ka kade tashi da dukkan dangin bauta gaba daya, kakka hada komai da Allah subhanahu wataala. Wannan shine sanin Allah subhanahu wataala bai amfani ba ka san Allah ba kuma ka zamanto mushriki, ka san Allah ka zamanto arni, ka san Allah ba ka roƙo Allah, ba ka dogara da Allah, ba ka tsayawa wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya raba mutane da irin waɗannan abubuwa irin na jahilci, su san Allah, su san sunayen Allah, su san siffofin Allah subhanahu wataala, kuma su san ayyukan Allah subhanahu wataala. Su san Allah ne ya yi duniya, shi ya yi sama guda bakwai, shi ya yi ƙasa guda bakwai, shi ya yi mala'ikun da suke cikin sammai bakwai ɗin nan, shi ya yi mutane da aljannin da suke wannan duniyar da muke, shi ya yi ruwa, shi ya yi itace, shi ya yi duwatsu, shi ya yi karafuna, shi ya yi komi da komi. Allah subhanahu wataala yana so mu san haka, shi yasa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuwa gare mu, kuma Allah ya bude mu ƙofofin ilimi ta sanin halittun Allah subhanahu wataala, da irin ɗabi'un kowace halitta, da irin yanayin kowace halitta. Kowace halitta ta sha babban rayuwarmu, daban ta rana daban, rayuwarmu daban ta wata daban, rayuwarmu daban ta taurari daban, rayuwarmu daban ta sama daban, rayuwarmu daban ta itace daban, ta ruwa daban, ta tsuntsaye daban, ta duwatsu daban, ta dabbobi daban. Kowa da irin rayuwar shi, duka Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya karantar da mu cewa duka Allah subhanahu wataala shine ya kawo bambance-bambancen rayuwa a cikin waɗannan halittu. Kuma Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya sanar da mu yaya ake fara halitta. In ba dan ta wahayi ba, babu wanda ya san yaya ake fara halitta sai da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yaya ne ƙarshen halitta, da kuma in an mutu din nan akwai lokacin da Allah ta'ala zai tada mutane domin hisabi, akwai lokacin da Allah ta'ala zai tayar da mutane domin yi musu sakamako. Da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka, kuma Allah ya aiko Annabi alaihi salatu wassalam domin ya sanar da mu yadda za mu bauta ma Allah subhanahu wataala, ya bude mu ƙohohin bauta ma Allah da kuma ƙohohin da za mu bi mu isa wurin Allah subhanahu wataala. Domin bauta Allah ibadodi ne masu tarin yawa, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai hajji, akwai zamantakewa, akwai kyautata ma mace ko kyautata ma matanka, akwai kyautata ma iyalinka, akwai kyautata ma makwabta, akwai kyautata ma iyaye, akwai kyautata ma abokai, amanna, arziki, dangi, ƴan uwa, malamai, almajirai, ga su nan akwai kyautata ma halittun Allah daban-daban. Ko mi za kai ka yi shi mai kyau, duk wannan dangi ne na bauta Allah subhanahu wataala. Yaya za mu yi haka dan Allah, sannan kuma yaya za ne mu kai zuwa ga Allah subhanahu wataala? Shi yasa Allah ya aiko maki sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bude mana ƙohohin ilimi waɗanda za mu bi mu samu arziki ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya halatta mu mai neman arziki a sasannin ƙasa. Mu tashi wani ya kasuwa, wani ya aikin hannu, ayyukan hannu ma tari ne, masu yawa ne. Wani aikin gwamnati za yi, wani aikin ma'aikata za yi, wani aikin wata service za yi, wani aikin wata proje za yi, kowa da irin aikin da mutum za yi ya samu abin da za yi ci. Amma dai mutum ya yi ƙoƙari ya tabbatar da duk abin da za yi ci din na halaliya ne, ba haramiya ba. Wanda Allah ya halatta mishi ne, ba wanda Allah subhanahu wataala ya haramta mai ba. Duka Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk domin mu san haka. Da haka babu wani abu da mutane suke da bukata zuwa gare shi ci al'amarin duniya ko na lahira face sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan abun, ya bayyana mana abin da muke bukata. Kai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabu da duniyan nan ba sai da muka zamanto a bisa hanya mai haske, hanya wadda take faraƙal daranta kamar ranar teki. Babu wanda yake karkace mata zuwa ga waninta sai halakacce wanda ya riga ya halaka, ya tabiye asara duniya da lahira. Ba kowa ne yake batan kai akan hanyar da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda bayyanarta da haskenta da warinta, sai wanda yake da zuciya makauniya. Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun karkasa a cikin shirka da Allah subhanahu wataala a cikin mabambantan nau'uka na shirka wani yana bauta ma gumaka wani yana bauta ma itace wani yana bauta ma duwatsu wani yana bautar rana wani yana bautar wata wani yana bautar taurari wani yana bautar mala'iku wani yana bautar aljannu wani yana bauta ma mutane wani annabawa ne yake bauta ma a wani wasu annabawa ne yana ganin su masu daraja basu kai ga annaba ba amma yana bauta musu har ya kai ma mutum ɗaya daga cikin su idan yayi balaguro idan ya yadda zango wani wuri zai hutawa ko ya tsaya ya ci abinci zai nemo duwatsu guda hudu guda uku sai ya murhu da su ya dora tukunya a kansu ɗayan kuma sai ya kafa shi a matsayin Allah da zai bauta ma saboda yadda shirka da bautar wani Allah ya zauna musu a cikin zuciya dutsen da baya da bambanci da waɗannan duwatsu guda uku da ya kakkaba ya asa tukunya baya da bambanci da su amma shi ya ware shi a matsayin Allah saboda bai san cewa Allah subhanahu wataala da inda kake yana tare da kai ba da inda kake kabauta mashi ya sani domin shi Allah ta'ala babu wani abu da yake boye mashi amma saboda ba su da wannan ilimin sai mutum ya samu wani dan duci karami ya kaba ya koma yana roƙon shi kai kaje ka dauko shi ba shi ya kawo kanshi ba amma kuma ka koma kana bauta mai saboda wauta da jahilci sai Allah subhanahu wataala ya tsamo su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aine wannan lamun mai zurfi da suka fada daga wannan wauta wadda ta kai matuka Allah subhanahu wataala ya raba su da bauta ba gumaka da bauta ba wani Allah subhanahu wataala zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala mai yawan raba Allah ta'ala mai jin kai dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kadaita Allah da dangogin ibada gaba daya ga Allah subhanahu wataala kadaitarwa wadda take ta kai matuka mutane suka komo ba su bauta ma kowa sai Allah ba su ganin girman kowa wanda ya kai girman Allah subhanahu wataala duk wani mai girma suna mai da girman shi baya indai ga girman Allah subhanahu wataala duk Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ibadan mu ta zamanto ana yin ta ne ga Allah subhanahu wataala mu tabbatar da tsarkake ibada a cikin bautar mu tsarkake Allah subhanahu wataala a wurin manufan mu a wurin soyayyen mu a wurin girmama Allah subhanahu wataala ta inda zamu bauta ma Allah shi kadai ba mu nufin kowa sai Allah shi kadai muke nufa da ibada ba abinda muke so banda mai isa gidan karaman Allah subhanahu wataala shine gidan aljanna kadai shi yasa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ya tabbata raka ba za ka zama bawan Allah ba in ba ka kadai ta Allah subhanahu wataala da buta shi yasa Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautawa ku dai ne la ilaha illa huwa arrahmanur rahim babu abun bauta da gaskiya sai shi dai abun bauta wannan daya wanda shine mai yawan rahama wanda ya ba mummuni ya ba kabiri kuma shine mai kebantacciyar rahama wanda ya ba mummuni babu rabon kabiri wata aya Allah ta'ala yace fa ilahukum ilahun wahid to ku sani cewa ba abun bautawa ku guda ɗaya ne falahu aslimu Allah ta'ala yace to ku mika wuya ga Allah subhanahu wataala ku yi musulunci dan Allah subhanahu wataala ku kadaita Allah da musuluncin ku kar ku yi komai sai musulunci domin inna ad-dina inda Allah al-islam addini wurin Allah subhanahu wataala shine musulunci shi kare ne zakai Allah subhanahu wataala ya karba duk abin da kai ba musulunci ba to da ba Allah bai saka ba ruwan shi shi sai Allah yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba yace da shi zai bauta ma Allah to Allah subhanahu wataala ba zai karba gare shi ba kuma ranar lahira yana daga cikin wadanda suka yi asara suka tabi shi sai Allah yace wa bashiril mukhbitina masu kankan da kai ga Allah masu karban hukunci hukunci Allah da hannu biyu kai musu albishir da gidan aljanna su wane ne sai Allah yace alladina idza dukira Allah wajilat qulubuhum su ne wadanda idan aka faɗi sunan Allah sai kaga hankalin su ya tashi sai ga zuciyarsu tana bugawa saboda an faɗi Allah mahaliccin su wanda ya kawo su duniya domin su kade tashi da bauta wasabirina ala ma asabahum kuma su ne waɗanda suke hakuri a bisa abinda Allah ya jarrabe su ya same su da shi na jarabawa na wahalar rayuwa wal muqimis sala kuma su ne masu tsayar da sallah suna tsayar da sallah suna yin ta kan lokaci kuma suna yin ta yadda Allah ya ce a yi ta wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma su ba marowata bane masu kyauta ne domin Allah da ya ba su mai kyauta ne saboda kyautar shi ya ba su annabin da Allah ya koya ga ya musu ana ciyar da dukiya shi ma mai kyauta ne saboda haka ya kamata su ma su zama to masu kyauta ba za ka samu aljanna ban kana rowa in kana hana abinka domin Allah bai hana maka bai baka ka sani ba kokarin kai baka ba ba dabarar ka bane ba azancin ka bane ba wani abu bane kawai jarrabawa ce Allah ya yi maka ya dauka ya baka kenan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala ya baka to Allah ta'ala yana so yadda yayi ma kyauta kai ma ka zamanto mai kyauta kakka zamanto mako kakka zamanto marowaci kakka zamanto manna'il lil khair mai hana alheri ba ya badawa kuma in ya ga abokan shi za su badawa ya ce ka abada dukiya lalacewa take wa yace ma dukiya tana lalacewa in an bada Allah ta'ala yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu to abinda kuka bada da kowane irin abu ne to Allah zai mai maku gurbin shi zai ba ku yadda wanda kuka bada man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifuhu lahu adhafan katira ina wanda zai ba Allah rance mai kyau Allah ya linka mashi ya linka mai ya linka mai wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana linkawa yana rubanya ba wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah shi ke badawa yalwata maka ya baka dukiya mai tarin yawa saboda haka Allah ta'ala yayi bayin Allah masu kankantar da kai ga Allah cewa suna kyauta suna badawa Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ma'abuta tauhidi da imani Allah kada ka sanya mu cikin ma'abuta kafirci da shirka ya Allah Allah ka tabbatar da tauhidi a cikin rayuwarmu ya Allah Allah ka kara Allah ka kara sanya mana sanin ka ya Allah da kuma kare ta kada bota ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah subhanahu wataala duk matsalolin mu gaba da ya Allah ka san su Allah ka yayi mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah muna roƙonka maligayen mu ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu iske su ya Allah ya tsayi da sallah